matsalar rashin tsaron da yake Najeriya ke fama da ita irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma hare-hare babu gaira babu dalili wanda al'amarin ke ciwa al'umma yan Najeriya tuwa a ƙarya koda a baya-bayan nan ma al'amarin da ya faru a jihar Taraban daya daga cikin jihohin da ke arewacin Najeriya a yankin Karal da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban al'amarin da ya janyo rasarai 6 ya kuwa jikkata wasu da dama yan bindigan kuwa suka kona wani yankin suka sake ba da tabbacin cewa za su dawo ba tare da jimawa ba domin su matashi al'umma mazauna karamar hukumar Gasol a jihar Taraban wani matashi haifafen wannan kauyen wanda al'amarin ya hauku a idansa ya shaida mana yadda al'amarin ya faru tare da alƙawarin cewa ba za a ambaci sunansa ba
sha juna dire sai an bindigan daji ka farmaki cikin garin mu sun kashe mutane nan sun dauki wadansu mutane dai har yanzu gari tana cikin fargaba yanzu hakan nan ma mutanen mu suna ta fita zuwa wasu garuruwa ayyana wa'annan garuruwa kaman Gasol Sendirde Wurojam Badija za su iya shigo wa'annan garuruwa su kai masu farmaki
Malam Zakari Adamu masinci ne mai sana'ar kamun kifi a wannan yankin shi ma ya ce da mana yadda yan bindigan suka addabe su a wannan yankin
suka shiga ciki shi ma suka kore mu muka dawo Kambari haka ne mutane Kambari su ma suna gudu sun zarfin mutane suna lalata ɗayan matan mu suna lalata matan mutane kuma haijin kuma suna kashe mutane kone gidajen mutane suka shi duke mutane
al'umma mazauna yankin karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraban suka yi ta korafi tare da kiraye-kiraye ga mahukunta yayin da kowa ya fara amsa min da sunansa
daji lawan dan bindigan nan da ake magana su ne suke koran mu daga jeji yan ta'adda za su yi ta kama mu suna kai mu jeji muna sai da dabbobin muna biyan su kuma muka kai report gwamnati ba ta daukan mataki sai sun gama abin da suke yi sannan daga baya hukuma ta kama mu ta kama ki mana dukiyoyi wadanda babu gaira
nan Alhaji Sani Usman ko na kuka akan gwamnatin jihar Taraba ta diga halayen da Fulani suka shiga kowa na gudu a halin da ake ciki saboda yan bindiga wadanda ba a san daga inda suke tuwa ba sun addabi duniya ma
hakan ta sanya na tuntubi Arrokiri da ke zama shugaban sallubawar karamar hukumar Gasol a jihar Taraban wanda ya ce
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yanzu muna gaba kura ba sai yaki masu gaskiya gudu marasa gaskiya ma gudu ba wurin kiyo ba burtuli Fulani sun zama tanka kamar ba 'yan Najeriya bane kuma na neman taimakon Allah
DSP Usman Abdullahi wanda ke zama kakake runduna yan sannan jihar Taraban shi kuwa ce wayi kawo yanzu sun shirya runduna na haɗin gwiwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar
akwai haɗin gwiwa tsakanin sojoji da yan sanda da yan banga da kuma harba su ke shiga jejin nan domin su dakile wa'annan don aikata wannan ta'addanci ana nan ana fafatawa nan ba da za mu ga bayan sun Allah yadda
wannan matsalar rashin tsaron dai ya rabe yana cinwa al'umma jihar Taraba towa a ƙwarya Lado Salisu M Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya